masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya an kuma kammala bukukuwan sallah lafiya na gwamma tunda dai an yi kwanaki
gaskiya amma ai ba a gama cin wannan burin sallah din ba
yawa to muna nan muna kan yawon sallah
eh haka adadan ana barka
muna kuma jiran naman sallah
sosai kuwa ga idan a New York buhu za a zo muku da
yawa ya ya akai sallah ne na gobba ba ni labarin sallah a New York
wato a New York ne kamar yadda muka saba babban sallah ba a zuwa wannan filin da ake zuwa sallar Idi ana sallar Idi ne a kofar masallaci inda jama'a suka fito wuri-wuri su zo to da yake babban sallan mutane suka saura inda suke amma galibi waɗanda suke kusa suna zuwa to haka bana ma aka yi shekarar jiya nan haka aka yi kuma idan an gaba sallah nan za a wuni ana zaune ana gashe-gashe nama da sauransu kuma hakan aka yi so ba laifi an dan samu an taba iya gurgudu amma kamar yadda na gaya miki suna nan buhu-buhu da za a kawo
to Allah ya kawo Allah ya so ni ko muna nan muna jira ba zan faɗi da suwa muke jira ba
to shike
Allah ya kawo ka lafiya
amin sun ba
Allah ya kawo da ku lafiya
amin
to Allah ya mai mai ta muna yi ma dukkan masu sauraron mu fata alheri da fatar an yi wannan bukukuwan sallah lafiya Allah ya mai mai ta mana Allah ya nuna mana ta badin badadan to ni da
ka amin sun ba
har yanzu ana kan yawon sallah baba yau gaisuwar sallah ce zamu muke da ita zango zango
bare kwa
yawa to yau dai ba auren rake za mu jingina auren rake amma cikin lokacin a bayi ki ko
haka
yawa to bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da kuma barkar sallah zan fara da waɗannan jerin da kike shi ɗan uwa da abokan arziki muna mika gaisuwar barka da sallah zuwa ga Malam Abdul Karim Kafinta a mararabar kankara malumfashi da Hajiya Dina Adamu Koli da diyata Hafsatu a garin kankara jihar Katsina sai Malam Musa Yusuf Gudi a Bauchi tare da iyalinsa duka sai Hajiya Lare Hamadu da mai gidanta tare da yaransu duka a Gombe da Alhaji Shehu Zubairu a dialysis unit na asibitin da ke birnin Kano sai DDNS Salisu Sale da iyalansa a asibitin Kano sai Malama Adama Abubakar a Alkaleri tare da yaransa duka da Hajiya Basira a dialysis unit Kano sai Hajiya Amina Aliyu Shehu Kano da Hajiya Zainab Ladidi Yahaya Bakori da Hajiya Rabi Dan Ladi a Specialist Hospital ta Bauchi sai Alhaji Isa Muhammad Dauda da Hajiya Safiya Aminu sai Hajiya Rashida Shehu dukansu a Specialist Hospital na Bauchi da Alhaji Babayo Jalam da iyalansa a Bauchi sai Alhaji Aminu Wagani da iyalansa da AA Yusuf da kanansa Alhaji Dan Lami Yusuf a Alkaleri da iyalansa duka da fatar an yi sallah lafiya
amin summa amin to yanzu kuma sai gaisuwar fata alheri da kuma na barka da sallah zuwa ga kungiyar wato Yelwa Charity Foundation da ke tallafa wa marasa galihu a unguwar Yelwa a Kumasi da farko gaisuwa zuwa ga Alhaji Abu Faili da aka fi sani da Baba Sambar Ofeli chairman kenan da muka rabu sani bibiji da Alhaji Aminu Abdul Aziz Danzaki da kuma Alhaji Sha'ibu Andy Sulaiman Shamakin Sarkin Zangon Kumasi da Alhaji Sa'alu Maso Kano hakimin Yelwa da Zango wato wanda ke zaune a US da kuma Malam Abdurrazzaq Mamman na bakwai da Muhammadu Mustafa Bello da aka fi sani Muhammadu Mugi da Alhaji Garba Sulaiman Naino magajin garin birnin Kumasi da Alhaji Babakar Kadi ina yi da Alhaji Ali Maradona ina yi sai kuma Fati Abubakar ko kuma Fatima Aisha kenan a buguwar Yelwa da Hajiya Fauziya Adam na gidan Kituwa da Beauty Alhaji Madif Joe da Mustafa Musti gidan wake da ke London da Mami Zainabu Abubakar da ke London da kuma Alhaji Tanko ina yi a Spain
Ayo layya, in jota busa busa kiku so mi to kai kauya
kuma Haruna Muhammad Baframa da Rima Ali Malam Rashad dake Turai da Alhaji Adamu Musa Sharif wanda ke nan Amurka da Ali Masaru a Kano sai kuma Malam Anas Sabo dake London da Muhammad Aminu Gali dake nan Amurka da Anyas Alabama da Alhassan da Husaini wato ata da ata kenan gidan wake wanda suke zaune a London da kuma Alhaji Awal Polo Nayi wanda shi kuma yake Turai da Abdul Basit wato da aka fi sani da baban Meli gida Alhaji Nayi da baban Mami Taribo West Alabama wanda ke shi ma yake nan Amerika da Aminu Muhammad Jukko dan waziri wanda ke Qatar sai kuma BA na gidan Nayi dake nan Amerika da Hajji Haramatu Nayi dake Kumasi da Hakilu Imrana gidan Tufa da Malam Endo wanda ke London shi ma dan gidan Tufa sai kuma Malam Gali gidan Tufa dake nan Amurka da Alhaji Abdul Manaf Nayi dake nan Amurka sai kuma Malam Abdul Razzaq Maso Kano Kumasi da Muhammad Awal Maso Kano Jerman Sarkin Zango Kumasi dake nan Amurka da Muhammad Naziru Ruwan Karau a Kumasi da Ridwan gidan Tufa dake nan Amurka da kuma Sadat Baba Penta dake nan Amurka sai kuma Alhaji Shaibu Gali dake nan Amurka da Shaibu Usman Nuruddin Sharif dake nan Amurka da kuma Haji Shehu gidan wake Kumasi da Sarki Auduna a Kumasi da Alhaji Tijjani Alhassan Barau wanda ke Kumasi da Alhaji Chamba Said Kumasi da kuma Ali Arazim da Mamman Gali gidan wake da suke zaune a London sai kuma daga ƙarshe muke mika gaisuwar barka da sallah ta musamman zuwa ga Hajiya Mamata mai shinkafa da wake a Yalwa Kumasi da fatan an ci sallah lafiya
to amin kuma amin nago ma na ji ka tace Hajiya
Hajiya Mamata mai shinkafa da wake
to na ji ka tace Hajiya Aljanna kuwa
gaskiya Hajiya Sa'adatu Sa'ar Mata mai furan ɗan aljanna a birnin
New York to ko kai fa to ko kai fa nago ma
gaskiya ka hada mun shekara
ai shi ne za a tura mun a mace da albasa ba koma New York kenan
magana kenan
to madalla to bari mu ci gaba da sada zumunci muna mika gaisuwar fata alheri da barka da sallah ga ambassador professor AY Kehu Abdullahi a jakadan Najeriya a Rasha sai kuma ambassador Dr. Safiya Ahmed Nuhu a jakadan Najeriya a Romania gaisuwar fata alheri da barka da sallah zuwa ga Khalid Ismail a garin Bauchi sai kuma abokiya ta Zainab Bulu a ita ma aboki sai gaisuwar barka da sallah zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki kamar su Yusuf na Zulaiha Badaraka da Rabe mai Taji Badaraka da Buhari General Badaraka da daukacin ƴan garin Badaraka sai Salisu Madatai da Mamman Sani Dauda da Gali Mamman Ibra da Yaro Duniya garin Malam da Sani Da'u Alaska da Tsumburum da Tasiu Ingaltudu da Useni Peter Gawan Kwalliya da Babaye Siniya da Sabiu Isu garin Karyani to Allah ya sa ka waɗannan garuruwan su garuruwa ne a jamhuriyar Niger da Ali Sarki ya ce
ko Faransanci ne ko Hausa ne
yawa da Nazibi Ibrahim da Bala Ruwan Kanwa da Wanzami na birnin Kankara da mu kanmu masu sauraro da yace da dukkan masu sauraron gidan rediyon Muryar Amurka
sai kuma Yakubu Mai Aski Badaraka a jamhuriyar da magaram jamhuriyar Niger da Hamidu Kalalabuwa da fatar an tashi lafiya kuma muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci da kuma barka da sallah da dukkan wakilan ma duk inda suke Niger Kamaru Ghana Chadi Nigeria da dai dukkan inda wakilan mu suke da fatar an yi sallah lafiya
sannan kuma alheri ina so kafin mu rufe
masu saurare mu wanda suka kira mu ta wayar ho a lokacin da muke sake layi muna gaida dukkan su da fatan suna lafiya musamman ma Alhaji Musa Daro mai sai da radio a kasuwar Kawo Kaduna da Murtala a Rigasa da kuma Malam Ibrahim mai wakin hula a jihar Niger da duk masu saurare mu da kiran mu a kan tarho
a haka ne haka yake
to sai kuma sarkin musulmai North America Alhaji Yahuza Abubakar Nabi wanda yake ziyara a birnin kuma shi yanzu haka da kuma wazirin sa Alhaji Halaru da fatan dukkan tashi lafiya kuma sun yi sallah lafiya
to don kuma da yake sallah ake
to
buke kuwan sallah ake to wannan labari na wani kiriki ne je gaida kirikansa ana bukin sallah to ana bukin sallah ka san kowa akwai sana'a da ta gaje shi akwai abin da yake zama musu muhimmanci to inda ya je din nan ana mutunta fura kware da gaske ba ko dai aka ba ko to dole sai an ba shi fura
iko Allah
to da ya je sai aka ba shi fura shi yana yan kunya kunya irin wannan din nan ana
kai eh haka ne ke zan ji jan sarka ne ba a cikin
yawa yace ba zai sha ba aka aka ce yake ba zai sha ba sai aka ce to aka ce aje a tsaka mu sha daki kawai tunda bakon mai ba mai tafiya bane bakon kwana aka dakin baki aka je aka aje fura to yayin kalli furan nan ya kalli furan da ta sha nuno baba tana tana
Yau
ne ga jiki kadai da shi tunani zai yi ta furan nan ba tare da an gane ba an aje fura an aje lude yi to in ya saka lude tunda da an dora ne akan akan irin yadda ake sa faifai a rufin bakin kwarya
haka
an dora yace to in ya saka wannan
ludayi
za a gane ya sha furan saboda haka sai wata dabara ta zo musu yace to abin da za a yi shine ya kafa baki ya kafa baki ya sha da yawa ya sha haka to ya dauki kwarya ya kafa zai sha kenan yana gurgurje kenan ya gyara riga shi kenan sai halin ke goshi ya fuska shi ta fada cikin fura har gaba ɗaya duk gemu ya cike da fura
Ai saboda haka ne muka dan kiyaye gidan sarkar dan saboda kuma kai ji ba.
Ya gaba da bacin da na daga mana hannu da fatan an yi sallah lafiya kamar yadda muka ce Allah mai mai tsarin Allah nuna mana tabbatin badin badin badada.
Amin.
Ya madadin.
Baba ya ku makeri.
Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.